Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamu Si Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asuba ranar Litini 22 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Myanmar da rashin amincewa da juyin mulkin soji. Haka Amurka ta ce ta fara tattaunawa da Iran don sako wasu Amurkawa da aka yi garkuwa da su. Kana za ji cewar ministan harkokin cikin gidan Libya ya tsira da ransa.
Kanin labarin kenan. To wani labari mai ban takaici. Yayi lahanima bayanin inda aka kwana a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Niger.
Motar ta fada musu nakiya. Jami'an su shidda ne da mituka motar su bakwai kenan. Dukan su dai Allah ya musu cikarwa.
Za kuma aji cewa an kwato matafiyan nan da yan bindiga suka sace a jihar Niger, Nigeria. Sai dai kuma wasu yan bindigar har ila yau sun sake jefa jihar cikin tashin hankali.
Ba wanda suka halba, amma dai wanda suka fara ruwa yara za su kusan 10 amma gan su ba yanzu.
Za kuma aji cewa sabon babban hafsan sojin Najeriya ya ba da umarnin sake kwato garin Marte daga wurin Boko Haram cikin sa'o'i 24. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfilo Hashim Gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkan ku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan kasar Myanmar a jiya Lahadi, kwana daya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonan tsohuwa da fesa ruwa masu zafi akan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin sojin ranar 1 ga watan Fabrairu. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya yi Allah wadai da wannan mummunar rikicin. Ya kuma ƙara da cewar amfani da ƙarfi da ya wuce kima, cin zarafi da musgunawa masu zanga-zangar lumana abu ne da ba za a amince da shi ba, kamar yadda ya rubuta a shafinsa na Twitter. Ana dai shirye-shiryen gudanar da wasu zanga-zangar a yau Litinin, bayan da a jiya Lahadi kungiyar da ake kira Gen Z, wacce ke jagoranta ayyukan bijirewa hukuma, ta yi yekuwar cewar jama'a su fito a yau. Mai ba da shawara a fadar White House a bangaren tsaro, Jake Sullivan, ya ce Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan neman a saki wasu Amurkawa da Tehran ɗin take rike da su. A wata tattaunawa da gidan talabijin na CBS ya yi cikin shirin Face the Nation a ranar Lahadi, Sullivan ya ce babban abu mai matukar mahimmanci ga gwamnatin Joe Biden shine mutanen nan su dawo gida cikin koshin lafiya, domin tsare su da aka yi abu ne da san bai dace ba. Mun fara tattaunawa da mahukuntan Iran akan wannan lamarin, a cewar Sullivan. Sullivan ya kara da cewar ba za mu aminta da ci gaba da rike Amurkawa da aka yi na tsawon wani lokaci ba akan rashin adalci da rashin kyautatawa. Yana mai kwatanta al'amarin a matsayin mummunar bala'i ga bil'adama. Iran dai na rike da gwamman 'yan kasar da ke da takardun wasu kasashe da suka hada da Amurkawa 5 akan zargin aikata ayyukan leken asiri. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ministan kula da harkokin cikin gida a Libya ya tsallake rijiya da baya bayan wani hari da 'yan bindiga suka kaiwa ayarin motocinsa, kamar yadda wasu majiyoyi a ofishin suka sanar. Maharan sun bude wuta ne akan jerin gwanan motocin minista Fatai Bashag yayin da yake ratsa birnin Tripoli a ranar Lahadi a lokacin da ya kai wata ziyara kamfanin man fetur ɗin ƙasar. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar na cewa Bashag ya tsira daga wani hari da aka kai mishi lokacin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga gidansa da ke Janzur. Lokacin da Bashag ke ganawa da kamfanin dillancin labarai na Reuters, ya ce wata mota ta kutsa cikin ayarin motocinsa kana ta bude wuta.
Anjima kadan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu yamai babban birnin jamhuriyar Niger, inda za a ji halin da ake ciki bayan kammala zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da kuma kashe jami'an zabe 7 da wata nakiya ta yi. Sala Barma gare ka.
Daga cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na Palais de Congrès ne hukumar zabe ta ƙasa ta sanar da jama'a mummunan al'amarin da ya faru da wasu jami'anta a jiya Lahadi bayan da motarsu ta taka nakiya a wani ƙauyen gundumar Dargol. Da yake magana cikin yanayin alhini, mataimakin shugaban hukumar ta Seni Dr. Aladuwa Amada ya yi mana ƙarin bayani.
Wasu jami'an runhon zaɓe ne wanda an ɗauke su cikin motoci a za a kai su runhon zaɓe ta wani gari wanda ake cewa Waru cikin gundu mai Dargwal jihar Dalabiri. Motar ta faɗa bisa nakiya. Jami'an na runhon zaɓe su shidda ne da kuma mai tuka motar su 7 kenan. Dukansu dai Allah ya musu cikawa kuma Allah gafarta musu, Allah sa kwanciya hutaci.
Tuni kungiyoyin cikin gida masu aikin sa ido a sha'anin zabe suka fara bayyana takaicinsu game da faruwar wannan hatsari da ke bukatar gudanar da bincike don tantance masu alhakin faruwar sa. Siraji Isa na shugabancin kungiyar Motion.
Hakika muna mika ta'aziyar mu ga waɗanda suka raka su, sannan waɗanda su ma suka samu rauni, Allah ya ba su sauki. Abu ne na asha wanda hakika muna kira ga gwamnati a yi bincike a gano waɗanda adda hannu cikin wannan abu na asha.
Jami'an kawancen adawa na Kafin 21 waɗanda suka yaba wa jama'ar Niger saboda jajircewar su wajen ganin sun kada ƙura'a a zaben na jiya sun bayyana juyayi a game da rasuwar jami'a annan hukumar zabe. Ga fasarar sanarwar da suka fitar a cikin daren jiya daga bakin mataimakin daraktan yakin zaben Muhammad Usman Dr. Sani Abdu.
Jam'iyoyin na 'yan adawa wanda suke cikin CAP 21 da wanda suke cikin ACC da wanda suke cikin FRC da kuma dukkan wani wanda kawo ma Alhaji Muhammad Usman goyon baya a wannan zabe, suna kai ta'aziyar su ga iyalan mamatan nan.
Shi ma dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Mohamed ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana matukar bakin cikin rasuwar waɗannan jami'ai 7 da ake kyauta zaton aika-aikace da 'yan ta'adda suka shuka. Yana mai isar da gaisuwar ta'aziya ga iyalan waɗannan mamata. Kawai yanzu hukumar ta Seni ta fara tattara sakamakon zabe, inda ta fara bayar da waɗanda suka shigo ta a cikin daren jiya. Saboda haka wannan aiki zai ci gaba da gudana a cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na Palais de Congrès. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Mutumin da shugaban Amurka Joe Biden yake neman nadawa a matsayin Attorney General, babban mai shari'a na kasar Merrick Garland, na shirin bayyana a gaban majalisar dattawa don a tantance shi a yau Litinin, inda ake sa ran zai fada wa sanatoci cewar a shirye yake yaƙi matsalar nuna wariya da masu tsatsauran ra'ayi da ke kai hare-hare kan gwamnati. Mai shekaru 68 a duniya Garland, wanda yanzu haka babban alkali ne a wata kotu a nan gundumar Columbia, wanda a shekarar 2016 aka mika sunan shi don neman tantancewar majalisar dattawar kan mukamin alkalin kotun koli. Amma 'yan jam'iyyar Republican suka ki amincewa da shi. Yana kuma ɗaya daga cikin muhimman mutane da shugaba Biden ke sanya rada a gwamnatinsa. Idan har sanatocin suka tantance shi, zai jagoranci ma'aikatar shari'a, inda yanzu haka ake gudanar da bincike a kan ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump, waɗanda da yawa daga cikinsu masu adawa ne da wannan gwamnatin. kana waɗanda suka mamaye majalisar kasar ne a watan da ya gabata don tuhumar 'yan majalisun lokacin da suke kokarin tabbatar da Biden a matsayin wanda ya kada shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Biyu daga cikin gwamnatoci biyar na yankunan kasar Somalia sun buƙaci shugaban kasar wanda zai kammala wa'adin mulkinsa na shekaru hudu cikin wannan watan da kada ya shiga cikin sulhu da ake yi na sasanta rikicin da ke faruwa wanda ya haifar da jinkiri wajen zaben shugaban kasar. An dai tsara majalisar dokoki za ta yi zaɓe a ranar 8 ga watan Fabrairu, amma an jinkirta yin hakan saboda ba a zaɓi sabbin 'yan majalisu ba, yayin da masu adawa da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad da ke neman wa'adi na biyu suka zarge shi da cewar ya cusa magoya bayansa a kwamitin da za su kula da yankunan ƙasar wanda za su zaɓi 'yan majalisar. Tsaikon ya haddasa tashin-tashina a ƙasar wanda yakin basasa ya ɗaiɗaita, wadda take neman farfadowa daga ta'addancin ƙungiyar Al-Shabab, ƙungiyar da ke kai har-hare lokaci zuwa lokaci a babban birnin ƙasar na Mogadishu da sauran wurare. Summary: dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan ƙasar Myanmar a jiya Lahadi, kwana ɗaya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonon tsohuwa da fesa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu. Mai ba da shawara a fadar White House a ɓangaren tsaro, Jake Sullivan, ya ce Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan neman a saki wasu Amurkawa da Tehran ɗin take rike da su.
To, a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu, wanda wannan karan zai kai mu Najeriya, inda a jihar Neja aka yi nasarar kwato matafiyan nan da 'yan bindiga suka sace kwanan nan, amma kuma wasu 'yan bindigar da suka je sace wasu mutanen kuma a jihar suka firgitar da yara har kimanin 10 suka fada ruwa. Aka kuma kasa sanin halin da suke ciki har zuwa lokacin hada wannan labarin. Mustapha Nasir Batsari, gare ka.
Gwamnatin jihar Niger, Najeriya ta ce ta samu nasarar karɓo fasinjan motar bus mallakar gwamnatin jihar da ake kira NSTA. Su kimanin 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun a cikin makon jiya. To, sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce har ya zuwa yammacin ranar Lahadin nan bata samu nasarar ceto ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara da ke hannun 'yan bindigar a halin yanzu. Sakatariyar yaɗa labaran gwamnan jihar Niger, Madam Mary Barje, ta ce gwamnati na ƙoƙarin ganin an samu nasarar ceto yaran makarantar.
'Yan fasinjan bus na NSTA da aka kwasa, gwamnati ta samu hankalin karɓansu, tana ƙoƙarin yin ƙoƙarin inda za ta kamo sauran wa'ancan yaran 'yan makaranta ɗin.
Na'am, to
wannan kuma na san ba da jima'a a yayin da ma ka san inda gwamnati ya ce shi ba zai shiga wani halin biya ba.
A halin da ake ciki kuma wasu 'yan bindigar sun kai wani sabon harin a ƙauyen Gurmana da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro, inda suka yi awon gaba da wasu matan aure, sannan wasu yara su kimanin 10 suka fada cikin ruwan kogin garin Gurmanan a sakamakon firgita da suka yi. Kamar yadda wani mazaunin garin mai suna Malam Bala Gurmana ya yi mun ƙarin bayani.
Sun ɗauka mana mata aure guda uku, 'yan mata guda biyu, namiji ɗaya.
Da ma ba su kashe kowa ba ko?
Suka halba, amma dai wanda suka fada ruwa yara za su kusan 10 amma gansu ba yanzu.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger bata ce komai ba akan wannan al'amari ya zuwa hada wannan rahoto, amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya tabbatar da aukuwar lamarin. Shi ma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce duk da yake aikin ceto yaran na da hadari matuka, amma suna can suna iya kokarin su
volunteer da za a taru aje ayi wannan aiki to yanzu wa'anda aka dan samu kuma ana abun ne a cikin tsoro saboda halin tsaro
Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to Allah shi kiyaye a gaida kuma Mustafa to a yayin da duk wannan ke faruwa shi kuma babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya umarni ya bayar a sake kwato garin Marti na jihar Borno wanda kwanan nan yan Boko Haram suka sake kwace shi Hassan Maina kaina gare ka
Babban Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan Major General Ibrahim Attahiru ke zaburar da mayakan kasar tare da basu wa'adin sa'o'i 48 da su tabbatar sun sake kwato garin Marti tare da maido da shi karkashin ikon gwamnatin Najeriya. A dai kwanakin shidan da suka wuce ne mayakan Boko Haram suka kai wani mummunan hari a sansanin sojan Najeriya da ke Marti tare da kashe wasu sojoji da ma ɗaya makamansu da kuma kame garin sannan suka kakkafa tutocinsu. Dr. Yahuza Ahmad Geso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Karbar garin Marti da yan Boko Haram suka yi har ma suka kafa tuta. Wani abu ne da yake kara nuna wato kwangaba kwambaya da kuma rashin tabbas da kara shiga halin rudani da halin niyasu.
A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, duk da ana ganin wannan kamar kuma bane ga dakarun sojan Najeriya. Amma shi yana hango musu nasara a nan gaba.
Yanzu yaki a wuri na duk kama yarin cabe ya zama yana dawowa sabo. Sai in ce ni kama nasara ce saboda wato in aka ci gaba da gwabzawa kama yanda ake nunawa za a iya ci gaba da yi. Face irin yanda da ake yi wanda sai an ji daren da suka zo suka kawo hari sannan a kore su in ba a ban musu martan ba to koyaushe aka gwabza ana fi musu lahani akan mu. Sojojinmu na Najeriya.
A irin wannan yanayi dai abubuwa biyu ne ke da muhimmanci a cewar Dr. Kabiru Adamu mai bincike kan sha'anin tsaro a tafkin Chad da yankin Sahel.
Na farko karfin tsaro wanda garin da kuma abinda da sun jake ce military formation yake da shi. Tsarin ya kamata ya yi tsarin ya zan yana da ingancin. Na biyu shine tattara bayanai wato abin da kunje yake cewa intelligence kuma koda misali ma an kawo harin wannan bayanan da suke da shi na siri su juya harin yadda za su samu nasara
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau ma muna garin Keffi na jihar Nasarawa domin kawo muku ci gaban rikicin auren Basira, yar tsohon sarkin fada sarkin Keffi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Idan watakila masu sauraro na biyar da shirye-shiryen wannan fili, auren Basira ɗan tsohon sarkin fadar sarkin Keffi ba aure ne da aka saba ganin irinsa ba. Tun farko dai iyayen Basira sun ɗaura a mata aure da Zaharuddin mai wada. Kafin Basira ta tare, iyayen da suka yi wa angon nata gwajin cuta mai kare garkuwar jiki, suka kuma zargi yana ɗauke da cutar. Tun daga lokacin, rikicin auren ya kai ga mai alfarma sarkin Musulmi da mai martaba sarkin Keffi. Inda lamarin ya kai ga doke-doki har ma da yunkurin raunata mai martaba sarkin Keffi Alhaji Shehu ya Musa a fadarsa. Labarin iyayen Basira ya nuna cewa sun mayarwa da Zaharuddin sadakinsa tare da ruguza auren, suka kuma sake aurar da ita ga wani mutum na daban. Kwanaki bayan tarewar ta a sabon gidanta, an nemi Basira sama da ƙasa an rasa tsawon shekara guda. Kwatsam bayan da shirin ciki da gaskiya ya fara kawo muku wannan shiri, Basira ta bayyana dauke da jaririya mai watanni 5 da mijinta na farko Zaharuddin mai wada, wanda kuma ya musanta zarge-zargen da aka yi masa. kamar yadda za ku ji daga bakinsa.
To, kamar yadda na ji wannan shiri na ciki da gaskiya, na farko dai sun zargi cewa ba ni da lafiya, wanda kuma ba hakan ba ne, ina nan da cikakken lafiya na alhamdulillah. Sannan magana na biyu, tambaya da kai ka ce an ce na sace ta. Shin mutum yana sace mai farshi? Ba za ka ba ya yiwuwa. Aure aka yi mana bisa sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan aure na soyayya tsakanina da Basira, wanda bayan shi aka fara samun damuwa, wanda suka zarge ni da cewa ba ni da lafiya, bayan sun yi inviting dina zuwa gidansu a ranar da aka daura mana aure da daddare, da cewa na zo saboda ita ba a yi mata gwaji ba. Da na tashi sai na tafi misalin karfe 8 na yamma a ranar da aka daura aure, ban same ta a wannan wurin ba, amma hankalina bai tashi ba, ban kuma yi tambaya ba. Sai suka kira wata yarinya suka ce to zo ki ɗebi jininsa. Da suka gama, ina tsammani za a ce to ita ma bari ta fito a ɗebi nata, sai na ji shiru, amma duk dai ban damu ba. Bayan nan sai na tashi na yi tafiya na, na dai na fara shiri domin za mu tafi dina wannan daren. Unfortunately sai suka nemi mahaifina, wanda ya kasance a wannan lokacin yana tare da Dr. Abdullahi Adamu, sarkin yakin Kefi a wannan lokacin, currently to yakin Kefi. Suka tafi gidan tare, sai aka gaya musu cewa an ɗau test kuma ba ni da lafiya. Bayan haka sai shi Sanato Abdullahi Adamu ya ce a ina aka ɗau wannan jini, ya yi questioning yanayi da suka yi wurin ɗaukan wannan gwaji. Sai ya ce da su to shi yana so a sake maimaita wannan gwaji a wurin ƙwararru a kuma asibiti, wanda da ni da ita matana Basira da ƴan uwana da nata za mu kasance tare a ɗau jininmu a kuma yi wannan gwaji. To bayan nan shi Dr. Abdullahi Adamu ranar da ya shirya, da aka shirya za a tafi wannan gwaji, sai ya kira mahaifina ya gaya masa cewa ya yi ma waɗannan mutane magana game da wannan gwaji, sun ce sun fasa, ba sa son a yi gwaji. Da ya yi demanding ya san dalili, sai suka ce masa saboda mahaifina ya ɗauke ni ya kai ni wani wuri ban ma san ina ba ne, aka bani wasu magunguna na haɗe wanda ko da za a je a sake yin gwaji ba za a ga wannan cuta ba, har sai bayan watanni biyu ko zuwa uku.
Iyayen Basira sun faɗa wa filin ciki da gaskiya cewa sun mayar wa Zaharuddin kayan aurensa da sadaki tare da ruguza auren. Ga Zaharuddin kan wannan batu.
Da kai kuma na wannan lokaci, to ina ganin ban san shi ba gaskiya. Maganan cewa an mai mana da sadaki an yi wa a bai haka ba. Allah na ƙiƙa abin da ya faru shine mata sun dauki kaya da naira 100,000 suka ce wa mata gashi kayan yarinya ga 100,000 kudin dinki. Sannan waɗannan matan sai suka sake daukan kayan da kudin dinkin, sai suka dawo suka sake samun matan da suka basu, sai suka ce musu ga kayan ku da kudin dinki da kuka mana. To ina sadaki yake. Kuma wannan abu ya faru ne bayan mun yi consummating aurenmu da ni da baiwar Allah nan har ta dauki wannan ciki.
Zaharuddin, in haka ne kafin ka aure Basira ko a yi wannan auren, ka taɓa yin aure ne?
Ban taɓa yin aure ba. Aure na farko kenan.
To ya aka zarge ka kayi hulɗa da mata ne kafin ka yi aure, ya sa ka kamu da cutar da ake cewa ka kamu da ita, kai kuma kake cewa ba ka kamu ba?
Subhanallah. To Allah ya fi mu sanin daidai. Amma duk abin da muke yi a kullum yaumin, muna kokarin mu bi abin da iyayenmu suke gaya mana ne, muna kokarin mu zamanto masu tarbiyya daidai gwargwado. Ban ce ba na laifi ba, bawan Allah nake dole in yi laifi. Amma wannan zargi na bin mata da wane ne, Allah shi zai yi mana wannan sakayya.
To a bangaren Basira kuwa, iyayenta sun zargi cewa an yi mata magani an juyar da kanta, domin da farko ba ta ƙaunar Zaharuddin, ita ma mun zanta da ita.
Sunana Basira Hassan Lawa.
Ki mana bayani akwai abubuwa da suka biyo baya da suka shafe ki, ke da mahaifinki da ƴan uwanki da Zaharuddin da abubuwa da dama dai. An ce kin bace tsawon shekara ɗaya ba iyayenki ba su ganki ba, ba mu labari me ya faru ne?
Ai, hakikanin gaskiya mun yi auren soyayya da mijina, ba wani ya haɗa mu ba. Ko shakka babu, daga farko aurenmu an samu matsala tsakanin family ɗina da family mijina, amma alhamdulillah Allah ya sa an samu fahimta tsakaninmu. Duk wani maganan cewa mijina baya da lafiya an kira shi ya yi test bai zo ba, duk wannan jita-jitan mutane ne. Happily married with my husband and alhamdulillah Allah ya azurta mu da yarinya watannin ta biyar.
Ba sai dai iya abinda zaki faɗa kenan.
Sai dai ina roƙon jama'a saka iyalina cikin addu'a, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Basira, yi mana bayani tun lokacin da kuka je fadar martaba sarkin kefe Dr. Shehu Cindoya Musa a Disambar shekara ta 2019, kika ilaya zana aka daina ganin ki, iyayenki suna ta neman ki, mahaifinki ta rashin lafiya, sai nan ne kika bayyana wa cewa kin aishi wata yarinya. Ina kika shiga ne a lokacin?
Ina tare da mijina.
Mahaifinki ya ce ba mijinki bane, ya ce ya aurar da ke a lafiyar bare-bare ga wani mutum, ina jin ko sunansa Usman ne, kin yi wata uku a can sai kika sake bacewa, ba sake jin labarin ki ba sai a fadar mai martaba sarkin ki. Ya aka yi kika baro gidan wancan mijin naki na lafiya ne?
I left on my own because mijina Zahiruddin bai sake ni ba, aka kare mu wani aure kan aure, which is not permissible a Islam. So ni kuma naga haka, so I decided to leave because it was not proper and I love my husband ina san mijina, and I couldn't stay with one da ba mijina bane because haram ne, so I left.
A wancan lokacin an ce an samu rikici, da can farkon lokacin da kuka fara Zahiruddin ya fara son ki, an ce san bakiya son sa, bakiya sauraron sa, kin tsane shi, ina gaskiyar maganar nan?
That's not true, a gaskiya bane. I've always loved my husband. Aren't so yeah, I'm okay.
Labarin da duniya take da shi shine an yi tamfe-tamfe an miki magani, yanzu ma aka ce baki ma san inda kike ba, kawai aro da kike wannan maganan da kike muke da ke.
Wannan magana ba gaskiya bane because gani I'm happily married. Ina tare da mijina, ina jin dadi and also duk wannan.
Wasu daga yan uwanki sun ce in tambaye ki, shin kin ma san a ina kike yanzu haka?
Tabbas na sani. Tabbas na sani.
Ina ina ne?
Abuja.
Masu sauraro, kun dai ji abin da Basira da Zahiruddin suka faɗa a wannan fili. To hakan yana nufin an yi wa Basira aure kan aure kenan? A makon da ya gabata, mahaifin Basira Alhaji Sula Nasiri ya yi wata magana inda ya ce,
domin ni na a labarin da aka bani ka aurar da ita ga wani mutum a lafiyar bare-bare. Shin a gojenka shi ne mijinta kenan yanzu?
Ni shi ne mijinta Alhaji kuma. Kuma yau yanzu shekara ɗaya kenan. Ai, malamai ne ya kamata yanzu su warware wannan duri cikin.
To idan Allah ya kai mako mai zuwa, filin ciki da gaskiya zai tuntuɓi malamai domin jin matsayin shari'ar musulunci kan wannan rikitaccen lamari. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yalin Kaya, wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Agaida Abban Iro. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan ƙasar Myanmar a jiya Lahadi, kwana ɗaya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonan tsohuwa da fesa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu. Mai ba da shawara a fadar White House a bangaren tsaro, Jack Sullivan, ya ce Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan neman a saki wasu Amurkawa da Tehran ɗin take rike da su.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Chibahiro Dodo ne da ya haɗa, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.